yake zuwa ubai ya uba rabe uba har mu awizu wa bintun nari da kuma ubai ya u bintun nari to wayannan guda din don ubai ya u ne a sunan su to sai kuma ruzai ku da zurai ku akwai da yake zuwa fara fadar ra akwai da yake zuwa fara fadar zaira to akwai ruzai ku bin hakimi din ra awwala da ruzai ku bin hukaimi da ra a farko shi wannan ruzai ku ne ba akwai kuma wato rabahu da riyahu to rabahu akwai zaidu bin rabahi akwai rabahu mahaifin zaidu da kuma abiyu rabahin adawu ali rabahin wanda shi suna abu rabahin din wannan aslam amma da sauran wato riyahu ne wannan bayani ne wato sai din labari ne na mubtada shafati kamar an ce haza isabu Muhammadu akwai abun rijali wato akwai abun rijali akwai abun rahali abun rahali akwai kuma abun rijali to shi Muhammadu ibn Abdurrahman ibn Harith ibn Nu'man al-Madani wanda yake yayin waya daga mahaifiyarsa ita ce amratu yar Abdurrahman to shi ya nemi masa alkunya da abun rijali abun rijali akwai kuma ukubatu ibn ubaidin adda'i wanda shi ane masa wato kinaya da abun rahali shi wannan hadisin shi wannan abun rahali dinnan Buhari ya kawo hadisin sa amma ta alihi a kitabul juma'ati to akwai wato Suraij ibn Yunus akwai kuma Suraij ibn Nu'man Suraij ibn Yunus ibn Ibrahim al-Baghdadi wanda asalin sa mutumin Marwa ne wanda yana cikin malaman Buhari sai dai a jami'ar sahih Buhari bai ruwaito daga gare shi kai tsaye ba ya ruwaito ne da wasila sannan kuma akwai Suraij ibn Nu'man ibn Marwan al-Jawhari ibn Hassan al-Baghdadi wanda shi ma dai asalin sa daga Khurasan ne wanda Buhari ya kan yi ruwa daga reshe wani lokacin da wasu da wani lokacin ba wasu da to kaiwa Aba Ahmad al-Kunya haka da Abu Suraij wato Ahmad ibn Sabahi Nashalin Razi to mahaifinsa shi ne Sabahu dinnan ane masa al-Kunya da Abu Suraij amma da sauran ba wa'innan guda uku da aka faɗa ba Shuraihu ne Shuraihu akwai Salimu da Sulaimu da Sinani da Shaibani to akwai Salimu ibn Hayyana bint Kabiri da kabbarawa ba Sulaimu ba amma in ban da shi duk sauran Sulaimu ne wa Sinani farlu akwai farlu ibn Musa Abu Abdullahi Sinani da sun amma in ban da shi duk sauran Shaibani ne ake faɗa nisba zuwa kabila Shaibani akwai Muhammad ibn Ar'arat ibn Yarindi wato da kuma Abbad ibn Mansur da kuma Abu Mutawakkil Ali ibn Du'ad ko kuma Dawud an-Naji to su wayannan wato Naji shi Abu shi Ali ibn Du'ad din an-Naji da Abdul A'la su hudun nan da aka ambata dukkanin su ana cewa saniyu ana kiransu saniyu ga sabihu mahaifin rabi'u rabi'u na sabihu shi da fata haka fata asfali sabihu yake abin ruha amma musulmi bin subaihin shi ake cewa subaihin ne musulmi bin subaihin shi ne abu ruha wato shi musulun din ne ake rasa alkunya da abu ruha to alhamdulillah